الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء بكوي جوتا صفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكة زوا مدينة دبو نياد داري هدو دا أربعين دا أكو واندا يدي دا عشرين دا هدو جوتا ترى شكرة تدبو بيو دا عشرين دا ديا ميلادية كما ريان دا مكسابو هدوا واندا مسلا تيمي البركة واندا تيبيا تأور مؤمنة عائشة الله يكارا متى يدى da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatu min at-Tarikh littafi ne na Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahu Allah ta'ala wannan kuma shine darasi na ainihin wato 23 a cikin wannan littafi muna nan dai a cikin gabar wato خليفانتين سيدنا عثمان رضي الله عنه إن مكي تتوناوا غمدا تهمته ميدا زرج زرجين انتاواي أكان سيدنا عثمان واندا دقاتكم أين هوا تهمت دسكي مساشيني يا نتا ينقوانسا أمك آمي ممبارا تتوناوا غمدا سواي ينقوا منجدي غباكي تنسو متن بيارني to sai malam yake dauko su yana gaya mana su waye su dan mu san shin an dora su ko an ba su mukami ne bisa cancanta ko kuma an dora su ko an ba su mukami ne bisa san zuciya da nuna yan wantaka to a karan farko mun tattauna game da gwamna na farko wanda yana daga cikin mafiya alkhairin shugabanni shine Muawiyah bin Abi Sufyan radiyallahu anhu sannan mun tattauna game da sahabi na biyu Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh wanda shi ma mun ji har Imam Adh-Dhahabi yayi ainihin wato yabo ainihin wato a kansa da irin abin da ya faɗa a kansa a cikin littafin sa Siyaru Alamin Nubala sannan mun ji ainihin wato gwamna na uku shine Sa'id ibn al-As wanda shi ma yana daga cikin fiyayyin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shi ma Imam Adh-Dhahabi yayi yabo da jinjina akan wannan sahabi Sa'id ibn al-As sannan mun karanta wane ne Abdullah ibn Amir ibn Quraiz wanda shine gwamnan da Sayyidina Uthman ya nada na hudu sannan mun tattauna game da gwamna na biyar shine Al-Walid bin Uqba da irin cece kuce da aka yi akan Al-Walid bin Uqba game da ainihin wato saukar ayar ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in da kissar da ta faru har wannan aya ta sauka da kuma ainihin wato mas'alar da ta shafi shan giya da aka ce shi wannan yayi shi ainihin wato Al-Walid ibn Uqba wanda shi ma dai malam yayi bayani game da cewa wannan koda waɗannan kissoshi sun tabbata akan Al-Walid bin Uqba to wannan baya nuna kuma suka ga shi Sayyidina Uthman domin Sayyidina Uthman dai na farko da aka tabbatar ko aka gaya masa cewa Al-Walid ibn Uqba an ganshi yayi aman giya, yayi masa bulalar shan giya kuma ya sauke shi daga kan gwamna. Kuma wannan shine abin da ake da bukata ga dukkan wanda yake jagoranci, idan ya nemo waɗanda za su taya shi sauke wannan amana da nauyi, to duk waɗanda ya fuskanci cewa suna da ainihin wato rauni ko suna da lam'a, to shine dama a hukunta su, ba wai kawai a sauke su ba. In sun yi wani laifi akan mukamin da aka ba su, to a fara hukunta su dan ya zama izina ga sauran waɗanda duk za su zo su samu irin wannan dama, sannan kuma a sauke shi daga ainihin wato wannan shugabanci. Kuma dukkan waɗannan abubuwa Sayyidina Uthman yayi, ya hukunta dan uwansa Al-Walid ibn Uqba, sannan kuma ya sauke shi daga mukamin da ya bashi na ainihin wato gwamna. Sannan mun tattauna game da tuhuma ta biyu. Wannan tuhuma ta farko ce cewa ya sa ƴan uwansa a gwamnati. Sannan tuhuma ta biyu mun ji duk an warware cewa ashe duk gaba ɗaya babu wani abin zargi ko abin tuhuma ga Sayyidina Uthman akan waccan gaba ta ko. Gaba ta biyu shine sun ce ya kori Abu Zar zuwa wani ƙauye da ake kiransa Rabaza. To shi ma mun ji me ya faru, duk da cewa ruwayar da suka fi kawowa a wannan gabar ruwaya ce ta Saif bin Umar, ita kuma ruwayar Saif bin Umar ruwaya ce da malaman hadithi ba sa karɓata, domin shi ainihin wato Saif bin Umar mutum ne wanda ba a karɓar ruwaya in ya ruwaito. To amma akwai sahihiyar ruwaya wadda ainihin wato Imam al-Bukhari a cikin sahihin littafinsa ya ambace ta, wanda ita ma mun karanta ta, wato ruwayar Zaid bin Wahab, inda ya ce wata rana ya zo wucewa ta wannan ƙauye Rabiza ko Rabaza, sai ya ga Abu Zar al-Ghifari a wannan ƙauyen, sai ya ce ah, kai ka me ya sauka da kai a wannan guri, ma'ana me ya dawo da kai nan, kana cikin gari kuma ka dawo nan? To sai ya ce eh, abin da ya faru ina ƙasar Sham. To sai muka samu sabanin fahimta har muka yi sa'insa na faɗa ya faɗa tsakanina da Muawiya ibn Abi Sufyan, duk a ƙarƙashin fahimtar ayar wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hazwa karshe. Shi Sayyidina Muawiya ya fahimci cewa wannan aya tana magana ne akan ahlul kitab, shi kuma Abu Zar al-Ghifari yana ganin tana magana ne akan ahlul kitabi da kuma mu musulmi. To wannan shine abin da ya faru. To muna cikin tattaunawa kuma lokaci ya cin mana, muka kwana ainihin wato a jeji, yanzu zamu na dauko wannan dan mu san gabar da zamu dora insha Allah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa kana baini wa bainahu fi dhalika fakataba ila Uthman yashkuni, yake cewa wa kana baini wa bainahu fi dhalika, sai muka samu sabani ni da shi akan haka. Shi ya fahimci aya ta wata mahangar, ni kuma ina da wata fahimta game da wannan ainihin wato aya. Da haka fakataba ila Uthmana, nan take Sayyidina Muawiya sai ya rubuta wasiƙa ya aika wa Sayyidina Uthman, yashkuni yana kai ni ƙara, anni atakallamu fi hadhihi al-masail, cewa ina magana akan waɗannan mas'aloli, wa uthiru an-nasa, ina kaman tunzura mutane, ina neman mutane, ina ainihin wato zuga mutane akan irin wannan abubuwa da irin wannan fahimce-fahimce. Fakataba ilayya Uthman aniqdam a yake cewa aniqdamil Madina, to sai Sayyidina Uthman ya rubuto min wasiƙa yace in zo garin Madina. Faqadimtuha, sai na zo garin Madina. Fakathura alayya an-nasu, mutane suka yi cincirundo a kaina, hatta ka annahum lam yarawni, kai ka ce basu taba gani na ba qabala zalika, kafin wannan lokaci. Fa zakartu zalika li Uthman fa qaltu, ma'ana kamar tunda ya zo da wata fahimta sabuwa ko wata fahimta mai wahala ko gashi nan, da haka sai mutane ainihin wato kathura alayya an-nasu, mutane sai suke yawan yi masa cincirundo, yake ta sai kai kukan wannan cincirin da mutane da yawan kaman basu san shi ba, kaman basu taba ganin sa ba. To sai ga yawo Sayyidina Uthman, faqala Uthman, to Sayyidina Uthman sai ce in shi ita tana haita fa kunta qariba, yace in kaga dama, tunda kana ganin kaman mutane kama akwai nau'i na tsangwama, kazo da wata fahimta da ba kowa ne yake da wannan fahimtar ba, mutane suna yawan damun ka. To in ka ga abin akwai damuwa da takura, ka dan matsa gefe maimakon ka zauna a dinga tsangwamarka. Shine in shi taftana haita fa kunta qariba, in ka so ka dan matsa amma ka zama a kusa ba nisa zakai ba. Fa zakal ladhi anzalani hadha almanzil, kaga sayyidina Abu Zar shike bada labarin da kansa yake bawa ainihin wato Zaid bin Wahab wannan labarin, yace to wannan kaji abin da ya kawo ni wannan kauyen. Korasa kai kaji hakikanin sahihiyar ruwaya daga Sahihul Bukhari game da me ya kai Abu Zar al-Ghifari zuwa Rabaza, shi yazo da korafinsa wajen sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman yace to in kana ganin akwai takura da damuwa, to me zai hana ka dan matsa ka fita daga cikin mutane ka dan koma gefe, amma dai kar kai nisa. Yace to wannan shine abin da ya saukar da ni wannan gurin. Walau amaru alayya habashiyan la sami'tu wa ata'tu, kuma wallahi da za su shugabantar mun da mutumin Habasha ya zama shine shugaba a kaina, la sami'tu, to da zan yi sauraro ga dukkan abin da zai faɗa mun. Wa ata'tu, kuma da zan yi masa da'a a matsayinsa na shugaba, ba zan yi la'akari da matsayina, ba zan yi la'akari da matsayin wanda aka nada ya zama shugaba a kaina. Wannan Imam al-Bukhari ya fitar da wannan ruwaya Kitabu Zakah, babu ma adda zakatahu fa laysa bikandin, babu a karkashin babu ma adda zakatahu, babun abinda mutun ya bada zakarsa, fa laysa bikanzin, to ba za a ce masa kanz ba, wanda waccan aya take magana walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda. A karkashin nan Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin, hadisi na 1406. Fa Uthman ibn Affan lam yaqrud Aba Dharr ila Rabaza, kaga sahihiyan labari shine sayyidina Uthman ibn Affan ba shi bane ya kore Abu Dharr al-Ghifari zuwa Rabaza. Wa lam yursilhu Muawiyah muhanan min ash-Sham ila al-Madina, kuma shi kansa sayyidina Muawiya ba ya aiko da shi bane zuwa ainihin wato daga Sham zuwa Madina dan wulakantarwa. Gani ya zo da wata fahimta mai wahala, kuma kila in suka yawa irin su, kuma al'amari zai zamanto an samu kai cikin rudani. Shi yasa shi kuma ya rubuta takarda a matsayinsa na gwamnan Sham, ya rubuta wasiƙa zuwa ga sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman kuma ya gayyace shi da ya fahimci ga yanda matsala take, yace to ya zauna ana. Kuma anan din ma shi da kansa ya ga buƙaci cewa yana buƙatar ya dan ana damun, sai yace to kawai ka koma, in kana ganin za a dame ka ka koma guri kaza ko ka dan matsa. Shi da kansa sai ya koma can. An fahimta ko? Kaga kenan ba laifin sayyidina Uthman wajen komawar Abu Dharr al-Ghifari zuwa ina? Rabaza. Babu laifin sayyidina Muawiya wajen komawar Abu Dharr al-Ghifari zuwa Rabaza, domin da dukkanin waɗannan guda biyun da shi misali Abu Dharr al-Ghifari ya zaɓi ya ci gaba da zama a garin Madina. Sayyidina Uthman ya ce a'a, lalle sai ya bar garin Madina ya koma guri kaza, to shine sai a ce ya kore shi. Ina fatan gane. Wa kullu hadha min al-kadhb alayhim, wannan dai yana daga cikin karerayen da ake yi wa waɗannan manyan sahabbai dan a gabakin su. Fa hadhihi qissatu Abi Dharr inda al-Bukhari, ga dai qissar Abu Dharr din game da abin da ya faru a cikin Sahihul Bukhari. Bal qad warada annahu lamma kharaja ila Rabaza qala, bal ma lokacin da ya fita zuwa wannan kauye na Rabaza, shi da kansa yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza balagal bina'u sal'a fakhruj minha, yace naji manzon Allah da kansa yana faɗa mun cewa idan gine-gine na ainihin wato cikin garin Madina, idan har gine-gine ya kai zuwa fulotan da suke as-sal, wuraren dutse, wani dutse ne sal'u, in gine-gine suka zo har zuwa sal'u, fakhruj minha, to ka fita daga cikin garin Madina. Ina fata an gane wannan ruwayar tana cikin At-Tabaqat ta Ibn Sa'ad, mujalladi na 4 shafi na 227. Kaga kaman wannan sai shi yaga cewa ya ma an zo kan gaba. Annabi ya taba ce masa idan gine-gine suka zo ainihin wajen dutsen Sal'u, to kai kuma ka fice daga cikin garin. Fa huwa amrun min nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, kaga a takaice ma wannan kaman wani umarni ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kuma an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu Aba Dharr yamshi wahda wa yamutu wahda wa yub'athu yawm alqiyamati wahda radiyallahu anhu arda. Aje kaga shi wannan mankaba ce, ma daraja ce ya samu, shine su kuma suka samu abun kushi a jiki. ina fatan gane annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ji kan Abu Zar Allah ya rahama ga Abu Zar Allah sarki Abu Zarrin yamshi wahadahu zai dinga tafiya shi kadai wa yamutu wahadahu zai mutu shi kadai wa yub'athu yawmal qiyamati wahadahu kuma za a tashi shi ranar alkiyama shi kadai ina fatan gane wannan ruwayar ko da yake akwai magana akan ta Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi a cikin littafin sa Al-Mustadrak mujalladi na 3 shafi na 50 ya ruwaito wannan ruwaya kuma wasahu ya inganta ta wa qala adh-dhahabi amma Imam adh-dhahabi ya ce fihi irsal a cikin wannan ruwaya akwai irsali wa fihi Yazid bin Sufyan sannan akwai wani da ake kira Yazid bin Sufyan wa huwa da'ifun jidda kuma yana da rauni kware da gaske da haka wannan ruwayar bata inganta ba akwai wata ruwaya dai mai kama da ita wadda take ingantacciya wadda ta nuna dai zai rayu shi kadai ya mutu shi kadai wanda a ƙarshe kuma abin da ya faru kenan domin lokacin da ya rasu a wannan aka yi curko-curko aka rasa yanda za a yi aka ce sai ga tawagar ina ganin ban manta ba Abdullahi dan Mas'ud sun taho su kuma za su tafi aikin haji sai suka biyo ta garin Madina sai suka bi ta gurin kafin su shigo sai suka abin nan aka ce ya aka suka ce wani babban mutum ne gashi Allah ya masa rasuwa shikenan sai Abdullahi bin Mas'ud da shi da yan tawagarsa da albajiransa suka hadu suka yi masa sutura suka yi masa sallah al-ma'khadhu ath-thalith tuhuma ta uku i'ta'u Marwan bin al-Hakam khums ifriqiya daga cikin tuhumar da ƴan tawaye suka yi sayyidina Uthman radiyallahu an sun ce ya ba wa Marwan bin Hakam bin al-Hakam khumsin ganimar da aka samu a ƙasashen Ifriqiya irin su Libya kamar yadda muka ambata irin su Morocco da sauransu waɗannan ƙasashen ma'ana North Africa kenan to wai ya ba wa Marwan bin al-Hakam yace in an samu in an bude ƙasashen Ifriqiya to duk ganimar da aka samu Marwan bin al-Hakam ya dauki khumsi ɗaya bisa biyar na wannan ganima lam yathbut anna Uthman fa'ala hadha malai yace babu inda ya tabbata cewa sayyidina Uthman yayi haka walau kana fa'ala hadha fa inna al-maqsuda huwa khumsul khums walau kana fa'ala hadha inda ma ya tabbata ya aikata haka to da sai zamto abinda ake nufi huwa khumsul khums ana nufin ɗaya bisa biyar din ɗaya bisa biyar din ganima ina fata an gane na farko dai bai tabbata ba cewa ya ce ya dauki khumsin ganima kuma ko da ya tabbata to ba khumsin za a fassara ba sai dai a ce khumsin khumsin ganima idan an raba ganima gida biyar wannan khumsin sai a kasa shi gida biyar kuma shi Marwan bin al-Hakam sai ya dauki kashi ɗaya kaga ya zama khumsul khums kenan wadhalika abinda yasa muka ce muka yi wannan kyakkyawar fassara cewa koda ma a ce kaddara sayyidina Uthman ya ce sayyidina Marwan bin al-Hakam ya dauki khumsin ganima to ana nufin khumsin khumsin ganima dalilin haka saboda annal ganimata taqsamu khamsata akhamasin saboda ita dama ganimar yaki in an samu ta ana kasa ta ne gida biyar arba'atun fiha kashi hudu cikin biyar din lil mujahidin ana rabawa ne ga sojoji waɗanda suka yi jihadi wa khumsun shi kuma ɗaya bisa biyar din yuqsamu ila khamsati akhmasin ana kasa shi ne zuwa kashi biyar zakaraha Allahu fi kitabihi al-aziz wannan kuma ubangiji ta'ala ya ambata ka a cikin littafin sa mai girma wa alamu anna ma ghanimtum min shay fa anna lillahi khumsahu walirrasul walidhil qurba walyatama walmasakin wabni sabil Allah ta'ala yace wa alamu kusani anna ma ghanimtum min shay'in abin duk da kuka samu na ganima fa anna lillahi khumsahu to Allah ta'ala yana da ɗaya bisa biyar din wannan wato ganima din walil rasul da manzansa walidhil qurba da ƴan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusantansa ahlul bait walyatama da marayu walmasakin da miskinai talakawa wabni sabil da dan tafarki matafi kenan kaga in an raba ganima gida biyar to ɗaya bisa biyar din sai shine na Allah ne da manzansa da dhil qurba da yatama da masakin da ibnu sabil ina fata an gane wannan shine da haka duk lokacin da aka samu ganimar yaki to ana kasa wannan ganimar gida biyar kashi hudu dakaru da suka je wato yaki mujahidai sai su raba kashi hudu kashi ɗaya kuma kaji yanda za a yi to yanzu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan khumusin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake ba wannan khumusin shi kuma a karkashin wannan khumusin kaga ga wasu ahlul baiti suna ciki da sauransu kuma ko yanzu in an samu ganima to yanzu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan shugaba na kowane wato na musulmi a kowane lokaci shi ake ba wannan khumusin a karkashin an samu ahlul baiti na gaskiya ba na coge ko na boge ba to su kuma suna cikin wannan khumusin sai a ba su ina fata an gane kaga kenan idan har ya tabbata sayyidina Uthman ya ce Marwan bin al-Hakam ya dauki khumusi to ana nufin khumusul khumus ɗaya bisa biyar din ganima fa sahamullahi wa rasulihi huwa lil imam da haka raban Allah da manzansa na shugaba ne yadahu haythu sha shi ko shugaba tunda ɗaya bisa biyar din nan shi ake ba yana sa shi yanda ya ga dama yana sa shi a inda ya ga dama inda yake so yanzu kaga kenan ya tabbata idan yanzu ba annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne a lokacin sayyidina Uthman wa za a ba wannan khumusin shi za a ba to shi kuma yana da damar yayin tasarrufi a wannan khumusin yanda yake so a ciki sai ya ce to wannan khumusin a kasashe biyar kuma shi komanda da ya jagoranci bataliyar yaki zuwa Afrika ya dauki ɗaya bisa biyar mai laifin sayyidina Uthman mafhum والذي ذكروه هو ان عثمان وعد مروان اذا فتى افريقيا فانه سيهبه خمس افريقيا الخاص به وقد مر في فتى افريقيا انه انما جعله مكافاه لعبد الله بن ابي سرح اذا فتى افريقيا yake cewa fasaham wallazi dhakaruhu abinda suka ambata huwa shine anna uthman sayyidina uthman radiyallahu anhu wa ada marwan wa yayiwa sayyidina Marwana alƙawari idza fataha Afriqiya cewa idan yayi nasara ya samu budi ya bude kasashen Afriqiya fa innahu sayahabuhu khumsa Afriqiya to wai zai bashi ɗaya bisa biyar na ganimar da aka samu a kasashen Afriqiya alkhas bihi wanda yake banta da shi wa kad marra fi fati Afriqiya kuma labari bayani ya gabata in kun tuna a baya mun karanta cewa bude Afriqiya da aka yi annahu innama ja'alahu ya sanya wannan khumusul khumus din mukafa'atan li Abdullah ibn Abi Sarh wato dan ya zama kaman wata sakayya da mukafa'a ga Abdullah ibn Abi Sarh idza fata Afriqiya kaman wani nau'i ne na karfafar gwiwa cewa idan aka bude kasashen Afriqiya Abdullah ibn Abi Sarh ya dauki wannan khumusul khumus din mukafa'atan lahu kaga kenan ba ma akan Marwan ibn al-Hakam bane al-maqazur rabi to sai kuma tuhuma ko zargin yan tawaye na hudu wanda a karkashin wannan zarge-zargen suka farma sayyidina Uthman suka kashe shi shine ihraqul masahibi wai sun ce sayyidina Uthman ya kone qur'anai ya kone qur'anai to shin haka din ne ya kone qur'anan to sai malai ce qadima huzaifatu bin al-yaman asalin yanda al'amarin ya faru huzaifatu dan yaman shine yazo ala Uthman yazo wajen sayyidina Uthman radiyallahu an wa akhbarahu ya bashi labari anna an-nas qad iftaraqu fil qur'an yace fa mutane kansu ya fara rabuwa akan qur'ani saboda alqur'ani ne wani lokaci za ka ga akwai sharhi da karin bayani lokacin da ainihin wani yake kufa alqur'ani za ka ga yanzu misali ko yanzu ka dauko alqur'anin mu na gida wanda alaramun mu na gida suke rubuta ayan ka duba za ka ga an fitar da harji gefe shi ma qur'ani ne ko a ce suratul baqarati madaniyatun wahaya mi'atani wa sittu mi'atani wa sittun wa khamsun wa thamanuna aya wa khamsun wa thamanuna aya wannan shi ma qur'ani ne ko suratul ali imran makkiyatun ko madaniyatun duk waɗannan abubuwan da ake faɗa duk yana cikin qur'ani baya ciki to amma yanzu shi Allah ramin da ya haddace shi wannan yana daukar sa matsayin me Qur'ani ne har sai an yi mai bayani cewa wannan fa suratul kaza da kake faɗa a ƙarshen kowace sura baya ciki kawai kana ana gaya maka adadin ayoyin kowace sura adadin ayoyin kowace sura kaza ne mai 200 a ce to wannan sura da zaka ka gama ta ayoyin ta 200 ne to sai zanto a wancan lokacin ma wani kamar yanzu ka dauko ka dauko waɗannan littafan na hannunmu yanzu kam kowa za ga a gefe ya dan rubuta ko ya rubuta fassara ko ya dan rubuta wani bayani da in yazo zai iya tuna me akai a gurin ko kuma an yi wani bayani da shi ma ya rubuta shi a gefe shi ma yana cikin hikima
karin bayanin naka ne fassarar kai ka rubuta kayaka to sai zama to a wannan lokacin duk qur'anan da suke hannun mutane wani ya dan an yi tafsirin wata aya ya rubuta wata fahimta da yake da ita game da aya ya rubuta to sai zama to qur'anan a haka suke yawo hannun mutane da haka wani ya tashi karanta har irin wannan ta'aliqat din da sharhin da fassarar da mutane suka yi duk shi ma sai karanta shi a matsayin qur'ani ina fatan gane to shine standardization of the qur'an da sayyidina Uthman aka mai da shi standard duk irin wannan sharhin da fassarori da wani ya kai yayi dan ya gane ma'anar wata aya duk sai aka cire su aka bar gundarin alqur'ani to shine sauran kuma sai aka ce a kone su dan kan mutane su dauka duk waɗannan tunda wanda shi yayi ya san ba qur'ani bane amma in ya mutu ko kuma qur'ani ya tafi hannun wani shi bai san cewa ba qur'ani bane to abin da ya faru kenan fa sai sayyidina Uthman ya yi setting committee yace to a tsaya a tace qur'anin kuma sannan alqur'anin nan akwai an-nasikh wal mansukh wasu ayoyin an shafe su wani kuma shi a qur'anin sa bai goge su ba yana nan yana karanta su shi yasa sayyidina Uthman sai yace to ai amfani da saukar da mala'ika jibril yazo ya sake wa annabi ta karshe domin dama an ce duk shekara yana zuwa suna yin muraja alqur'ani to dab da annabi zai rasu sau biyu ma yazo yayi muraja alqur'ani sayyidina Uthman sai yace to wannan muraja ta karshe a dauke ta duk abinda mala'ika jibril ya sake karanta annabi wanda ainihin babu shi a baya ko kuma wanda yake bai ambace shi ba yanzu akwai shi a baya to kaga an shafe shi kenan sai yace to ai kufu alqur'anin akan wannan tsarin dan ya zanto yanzu alqur'ani ya gama kammala ba ƙari ba ragi tunda kamar yanda na gaya maka wasu an shafa wasu ayoyi manan sakh min ayatin aw nunsiya nati bi khairin minha aw mithla wa idha badalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunzil kaga kenan akwai ainihin nasikh wal mansukh to kuma wani za ka ga shi ko dai an shafa aya kaza din bai je masa ba tunda yanzu akwai ainihin wato naskhu a naskhu a hukum wa baqa'u tilawa akwai naskhu at-tilawa wa baqa'u al-hukum din ka duba cikin alqur'ani za ka ga akwai wannan akwai ayoyin da an shafe karanta su amma hukuncin su yana nan akwai ayoyin da kuma hukuncin su aka shafe amma karanta su yana nan ana karanta su ina fata an gane to sai sayyidina Uthman yaga cewa tunda za a fara samun irin wannan to sai aka sake yin abin nan shine abinda Huzaifah bin al-Yaman yazo da shi wajen sayyidina Uthman wa akhbarahu ya bashi labari anna an-nasa qad ibtaraqu fil qur'an cewa fa mutane fa kansu ya fara rabuwa akan alqur'ani wa ikhtalafu ikhtilafan shadida kuma sun fara sabani kuma sabani mai tsanani hatta innahu yukhsha alayhi min al-kufr bil qur'an har ma ana jiwa mutane tsoran kada fa su kafirce da alqur'ani fadalaba min Uthman da aka sayyidina Huzaifa sai ne mu sayyidina Uthman an ya jama'an nasa yayi kokarin hada mutane ala qira'atin wahida akan karatu iri daya ya jama'ul qur'ana marratan thaniya ma'ana dai ya sake tattara alqur'ani tattarawa ta biyu tunda an yi tattarawa farko lokacin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu kamar yadda muka karanta a baya akoma cikin sahihul bukhari kitabu fada'ilul qur'an babu jam'il qur'an babu jam'il qur'an hadisi mai lamba ta 4987 zaka ga karin bayani akan wannan fa amara Uthman radiyallahu anhu bi jam'il qur'an marratan thaniya da haka sayyidina Uthman radiyallahu anhu sai yayi umarni da a sake tattara alqur'ani tattarawa ta biyu wa amara bi ihraqi ma khalafahu kuma sai yayi umarni da a kona duk alqur'anin da ya saba wa wannan wanda aka sake yi wal masahifu allati aharaqaha Uthman alqur'anan da sayyidina Uthman ya sa aka tattara aka kone fiha ashiya'un min mansukh at-tilawa a cikin su fa sun kunshi wani abubuwa na tilawar wato karatun da an soke shi yanzu misali wa shaykhu wa shaykhatu idza zana ya farjubuhuma albatta nakala min Allah wallahu azizun hakim ina alaramumun na wannan aya ina take wa shaykhu wa shaykhatu idza zana ya farjubuhuma albatta nakala min Allah wallahu azizun hakim na alaramumi suke wannan a wace sura take na'am to aya ce da a cikin alqur'ani sayyidina Umar ya ce mun karanta ta mun haddace ta mun yi aiki da ita daga baya sai aka shafe karanta ta amma hukuncin ta yana nan na fata an gane to shine ya ce a cikin wannan alqur'anin da sayyidina Uthman ya ainihin wato abin nan ya kona akwai ainihin wato wasu ayoyin da an shafe karanta su wa kada abqahu ba'dhu sahaba amma wasu cikin sahabbai ba su goge su ba suna nan a cikin alqur'anan su to ire-iren su duk yace a ciccire su tunda tun annabi yana raye an shafe karanta su da haka a ciccire irin waɗannan wannan cikin sahabban ko dai dan kai ya manta ko dan ya a tarihi ko dan ya dinga tunawa cewa wannan ayat da mun karanta ta kaza kaza kar a manta shi yasa shi bai goge ba a cikin alkur'anin sa amma kuma an shafe ta to ire-iren wannan su ne suka hadu suna kawo dan sabani tunda in an shafa aya kamar yanda Allah ta'ala ya ce manan sakh min ayatin aw nunsi annati bi khairin minha aw mithliha ko dai mu zo da wata tafita ko kuma mu zo da irin makamancin ta to sai zaman to an shafe ta an zo da wata madadin ta ko wata tafita kuma ita tana nan baka cire ta ba daga cikin alkurani kila za a iya samun contradiction wannan tunda waccan wanda ta sauka kila ta shafa wannan kuma kai baka goge ta ba cikin alkuranin ka kaga dole za a samu rudani shin wannan din ko wancan ga hukunci kila guda biyu wannan yace eh wannan yace a kuma duk gasu suna cikin alkurani wanne za a yi to duk ire-iren waɗannan ayyukan fa sayyidina Uthman kaga abu ne wanda yake ya kamata a jinjina masa a yaba masa to kuma wannan sai zama kushe wa fiha tartibus suwar a cikin aikin da sayyidina Uthman yayi akwai jeranta surori ala ghairi tartibil ladhi fil ardati al akhira akwai jerin surori wanda ba a irin jerin da aka bujirar wa annabi alqur'ani na karshe ba allati aradaha jibril ala annabi sallallahu alaihi wasallam bujirar wa ta karshe da malaika jibril yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane tunda da misali in ayoyin nan sun sauka wata ayar wata sura ba lokaci ɗaya ta sauka ba kuma ana yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin tartibin cewa wannan ayoyin a saka su tsakanin aya kaza da aya kaza cikin sura kaza ina fata an gane to sai zamto tartibin da aka samu na karshe wanda malaika jibril yazo ya sake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tilawa alqur'ani sai aka sayyidina Uthman yace to tunda shine na karshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a dauke shi ina fata an gane wa fi ba'd al-masahib tafsirat li ba'd as-sahaba sannan wasu alqur'anan akwai tafsirai da su sahabbai suka annabi ya fassara wata aya dan haka shi sahabi dan kar ya manta wannan fassarar da annabi ya sai ya rubuta ta a gefe kamar yanda kaga ana hashiya in ka duba littafi za ka ga akwai hashiya a kasa a gefe sai ga an dan yi wasu ɗan rubuce wani dan ta'liqi wani dan sharhi wani kaza ina fata an gane to sai zamto akwai wasu tafsirai wasu fassarorin da wasu sahabban suka rubuta a cikin wannan Qur'anin nasu kuma ba su goge ba lidhalika amara Uthman bi ihraqi tilka al-masahib kaji fa dalilin da yasa sayyidina Uthman yace to a kone waɗannan alqur'anan tunda an kwafi guda ɗaya wanda duk babu maganar kowa sai ta Allah a ciki babu wani sharhi in tafsiri ne to shi yasa za ka ga yanzu tun daga nan sai zama sunnar marubuta in mutun zai tafsiri sai su sauran ayoyin alqur'anin ko dai ayi su da wani inkin daban sharhin kuma ayi shi da wani inki daban ta yanda in mai karatu yazo zai gane waɗannan sune ayoyin sauran kuma sharhi ne da bayanan masharhanta ko kuma masu tafsiri ko kuma a danyi wani dan akwatu su surorin ayoyin kai sai a zuba su a cikin akwati zagaye su abinda baya cikin akwatin kuma shi kuma wannan ainihin wato kaman sharhi ne ko tafsirin ainihin wato masu yin tafsiri to wannan shine aikin da sayyidina Uthman yayi wa kataba al-mushafa al-wahid sai ya rubuta mushafi guda daya wa fihi al-qira'at kuma a cikin sa akwai duk qira'o'in nan da muke karanta ولم يلقي القراءه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم باب وتا قراءه تبتتيه daga annabi sallallahu alaihi wasallam kwaya daya da sayyidina Uthman ya jefar da ita duk ya tattaro ya duk sun kunsa wa qala ba'd ahli al-ilm wasu cikin malamai suka ce bal taraka harfan wahidan faqat wa huwa ala ma kana ala lisan quraish suka ce bal taraka harfan wahidan faqat wa huwa ma kana ala lisan quraish wasu cikin malamai suka ce a taraka harfan wahidan faqat ya bar wani harafi guda ɗaya kawai wa huwa ma kana ala lisani quraish da aka zo ana bunan sai ya ce a bar shi kaman yanda quraishawa suke tunda alqur'anin nan saba wato unzila alqur'an ala sab'ati ahrufin kaman yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ko to shine da aka zo ana abunan akan wani harafi sai ya ce to a bar shi akan irin yanda quraishawa suke fada domin annabi ba quraishi ne an saukar da alqur'anin nan kuma da larabci قال ابن العربي رحمه الله عن جمع القران واهراق بقيه المصاحف ابن العربي الله يمسه رحمه ياي مغنا غمدا تتر القران ده كما قوني سوران القرانن وند سيدنا عثمان ياي يتي تلك حسنته العظمى wannan aikin da sayyidina Uthman yayi na tattara alqur'ani a irin wannan ainihin wato samfurin wato kyakkyawan yana daga cikin kyakkyawan aikin sayyidina Uthman mafi girma wa khaslatuhu al-kubra yana daga cikin halayyarsa mafi girma fa innahu hasama al-khilafa domin sayyidina Uthman ya yanke sabani tunda aka yi wannan sai aka daina wannan sabanin wancan koken da Huzaifah ibn al-Yamani yazo da shi cewa fa mutane sun fara samun sabani game da al-Qur'ani tunda sayyidina Uthman yayi wannan aikin shikenan al'ummar duniya ta musulunci ta karba wannan al-Qur'anin sabani ya kare ina fata an gane wa hafizallahu al-Qur'ana ala yadai kuma Allah ta'ala ya bawo al-Qur'ani kariya ta hannun sayyidina Uthman bisa qa'idar Allah ta inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun ka duba al-awasim min al-qawasim shafi na 80 fa hadhihi manqabatu li Uthmana wannan wata daraja ce fa ta sayyidina Uthman ja'aluha amma wa'annan mutane suka sanya ta min masawihi daga cikin miyagun ayyukansa wa masalibihi daga cikin aibobinsa radiyallahu anhu arda Allah ya kara masa yadda yanzu kaga abun a jinjina masa ne abun a dinga karantar da al'umma irin wannan tarihin dan ka san alqur'anin da ke hannunka ga irin gogwarmaya da aikin da khalifa na uku sayyidina Uthman yayi dan bawo wannan alqur'ani kariya dan ya iso hannunka ka karanta shi kamar yanda Allah ta'ala ya saukar da shi a madadin a dinga gaya wa mutane dan su kara jinjina wa sayyidina Uthman su kara girmama shi su dinga sanya sunayensa a cikin yayansu a sai kuma abun ya zamanto kaman wato aka yi masa bita da kulle wannan alkhairin kuma sai ya zama sharri mala yace babu mamaki wa man yakun dha famin murrin maridin yajid murran bihi al-ma' az-zulala sai ce ah to ai ka gane wani abu wa man yakun dha famin murrin maridin wanda ya kasance bakinsa yana daci saboda rashin lafiya ai mutun da ya kamu da malaria sai kuma yaje ba a fatai ko sai mutun yaji bakinsa ga abu mai zaki amma shi sai ya dinga jin sa mai daci sai yace wanda ya zamto bakinsa bai da lafiya yana jin daci yajid yakan samu alma az-zulala ruwan dadi murrun bihi shi kuma sai ya dinga jin daci a bakinsa to yanzu matsalar daga ruwan ne ko daga bakinsa na'am daga bakinsa ne ina fata an gane ga ruwa mai dadi amma shi ne sha sai ya dinga jin sa mai daci daraja ce ga sayyidina Uthman amma tunda bakin su bai da lafiya zuciyar su ba ta da lafiya tunanin su ya gurbata alheri ne amma yanzu suka mai da shi sharri kamar yanda ka san mara lafiya ga ruwa mai dadi kai in ka sha shi kana son a karo amma shi yana sha makurwa ɗaya ko biyu sai ya aje yace daci yake ji alhalin matsalar ba a ruwan bane a bakin sa ne ina fata an gane idza sa'a fi'lul mar'i sa'a dhununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahumi shi yasa abu tayyib almutanabbi wani mawaki ne cikin mawaka yake cewa ai idza sa'a fi'lul mar'i idan aikin mutun ya munana mutun ya zamanto ba shi da aiki mai kyau ba shi da zuciya kyakkyawa sa'a dhununuhu to zace zacen sa ma duk zai zamanto mummuna duk tunanin da zai ba mai kyau zai ba tunda shi mutumin banza ne sai ya dinga ganin kai hanya ko wani shi ma baya dan taba shigantaka kuwa duk abin da zai zo masa ba zai zo masa da kyakkyawan tunani ba saboda shi tunaninsa ya riga ya gurbata tunda ya lalace gani yake kowa lalatacce ne tunda ya gurbata ganin kowa gurbatacce yake shine mal al-mutanabbi yake cewa idza sa'a fi'lul mar'i idan aikin mutum ba mai kyau bane mummuna ne sa'a zununuhu to zatansa ba sai ya zama mummuna in ya ganka ustaz da kaza mai kwai kyautata masa to sai ya ce kai ka rabu da su ustazan nan shi ma karshen ta in yana kaza in ya ga mace da niqabi da hijabi sai ya ce ka rabu da su duk masu niqabin nan ƙarya ne duk attaqawa hahuna da haka ba zai taba yin kyakkyawan zato ga ƴan uwansa mu'minai ba to wannan idza sa'a fi'lul mar'i kenan wannan malam mutanabbi yake fara shi kuma malam ya kawo mana wannan baitin wa man yakun dha famin murrin maridin yajid murran bihi ما الزلالة المأخذ الخامس سيكمتهما تبير لسكي وسيدنا عثمان ضرب ابن مسعود حتى فتقع معاه شر نبي يرد سكي ماذا سكي ويا يا دكي يا سا عندكي سي ابن عبد الله بن مسعود هر سيد كاين تشكين سكي فتو وضرب عمار بن ياسرين سا sannan suka ce wai ya sa an dake ko ya doki Ammar bin Yasir hatta kasara adla'ahu har sai da ya kariya masa hakarkarin sa saboda duka wa hadha kadhibun mala yace wannan kariya ce wallahi mala kariya ce walau fataqa am'a ibn mas'udin da ya fasa hanjin wato cikin dan mas'udu ma Aisha da ba zai rayu bai ya akai aka daki mutum cikin sa ya fashe kayan cikin sa suka fito amma ya ci gaba da rayuwa yace da hakan ya tabbata da za a ji cewa ai daga dukan nan sai na Abdullahi dan Mas'ud ya mutu wa daraba yake cewa fa ma fataqa am'a ibn mas'udin ƙarya ne kawai bai fasa cikin dan Mas'ud ba wala kasara adla'a ammarin bai kariya hakarkarin ammar ba kaga kenan wannan wata tuhuma ce wadda ba ta da tushe ko makama ƙarya ce kawai al-maqamu sadis sai tuhuma ta shida az-ziyalatu fil hima alheri ne shi ma yayi amma suka mai da shi sharri sun ce ya ƙara fada da gandun sarki kaji ba shi ba gandun sarki aslan na al'umma ne anan ake kiwata dabbobin zakka in an tattaro su daga mutane anan ake killace su a kiwata su su yi kiba sannan a yanka wa talakawa ko kuma a dinga rabawa talakawa in bukata haka ta taso to sun ce wannan hima shinge din wai ya fadada shi daga lokacin sayyidina Umar sayyidina Umar ya bar shi murabba'i kaza shi da yazo sai ya ƙara fadada shi shi ma wannan tuhuma ce kana lahu sallallahu alaihi wasallam hima annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi ma yana da shinge yana da gandu wa qala innamal hima hima Allah wa rasuli manzo Allah yake cewa kawai shi shinge ko ainihin wato gandu to gandun Allah ne da manzon sa ina fata an gane shinge irin wannan wanda ake yi to ba na shi kansa wanda yake kan mulki ba nasa bane wanda za a ce in ya mutu shikenan iyalansa za su zo su gididdiba wannan gandun sarki su raba a'a dama na al'umma ne wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin kitabul masaqat babu la hima illa lillahi wa lirasuli hadisi na 2370 wa qad wada Umar himan li ibn sadaqa Sayyidina Umar dan Khattab shine wanda ya fara ware ainihin wato gandu ko shinge dan a dinga killace raquman zakka in an karbo wa wada'a lahum ardan khassatan ya ware musu wata ƙasa wato wani guri la yar'a fiha ba a kiwata komai a wannan gurin illa iblis sadaka sai raquman zakka dabbobin zakka kawai aka killace ake kiwatawa a gurin hatta tasmana har dabbobin su yi kiba wayastafida minhan nas mutane su amfana ko dai su yi kiba a yanka mutane a ce kowa ya kawo leda ko ya kawo buhu a zuzzuba masa yau ainihin wato hukuma ko gwamnati ta yanka shanu guda kaza ko raquma kaza za a raba wa talakawa ina fata an gane an ware su ne dan a dinga kiwata su su samu kyakkyawan kiwo su yi kiba dan mutane su dinga fa'idanta da su falamma jaa Uthman yayin da sayyidina Uthman ya zama khalifa wa kafuratis sadaqat sai ainihin tunda an samu wadata lokacin sa sai adadin masu kudi suka karu yanda za a samu fitar da zakka sai ta karu ina fata an gane da haka sai ya zamto adadin da ake samu na zakka a lokacin sayyidina Uthman sai ya karu wasa'a hadha alhima wannan ya jawo sayyidina Uthman ya sake fadada wannan shinge din ya sake fadada wannan gandun tunda dabbobin da ake samu na zakka adadin su ya karu da haka kaman gurin da sayyidina Umar ya ware ake killace su yayi kadan sai ya sake waran wani guri ya kuma karawa ba fa gida yayi ba ba fa azurta kansa ya fa a cikin dukiyar gwamnati ba fa kulotan aka fitar ya allocating ya babbawa kansa da matansa da ƴaƴansa da ƴan uwansa da ba haka yayi ba na fata an gane abinda yayi kawai shine to yanzu zakka tana ta karuwa saboda an fara masu wadata sun karu ana samun zakka to kuma gurin da ake aje arziki da dukiyar zakka din yayi kadan sai kuma fara da mai laifi a ciki to a wajen su yan tawaye wannan ma laifi ne manaqamu alaihi zalika sai suka yi inkarin haka ga sayyidina Uthman hatta qila lahu ara'aita ma hamaita min alhima har ma suke cewa da shi yanzu kana ganin wannan gurin da ka sake kamfata ka killace shi ya zama shinge ya zama gandu Allahu azina laka am alallahi tabtari. Allah ne ya baka izinin ka sake kamfatar wani fili, wani puloti, ba faka gina gidanka ko gidan gonarka ko wata makarantarka ko ainihin wani kamfaninka ba, a gandun sarki ne, gandun hukuma inda za a killace dabbobin. Shin Allah ne ya baka wannan izinin? Ko kuma kirkirar ƙarya za kai ka jingina wa Allah ka ce Allah ya baka izini? Kaji ba? Faqala Uthman radiyallahu an, sayyidina Uthman bawan Allah, sai ya ba su amsa yace inna Umar hamal hima, ba ni na fara ba, sayyidina Umar shi ma yayi shinge din nan kabli tun kafin ni in zama khalifa. Li iblis sadaka, kuma yayi wannan ne kawai dan a dinga ajiye raquma da dabbobin zakka. Falamma walitu, yayin da ni kuma na zama jagora na zama khalifa, zadat iblis sadaka, sai naga raquman da ake samu na zakka sun karu. Fazittu fil hima, wannan yasa sai na sake fadada wannan shinge na kuma ainin ƙara fadin wannan shinge da inda ake killace wannan dabbobi din. Fa hal hadha ma'akhaz, yanzu wannan shi ma tuhuma ce? Yanzu wannan akwai abin zargi a cikin wannan? Ka koma ka duba musnad na Imam Ahmad cikin Fada'il Sahaba mujalladi na 1 shafi na 470 da kuma raqam na 700 da 65 da isnadi wanda yake ingantacce. Al-ma'khadhu as-sabi', sai kuma tuhuma ta 7 da suka yi wa sayyidina Uthman, suka ce al-itimamu fi safar, ai ya cika sallah a halin tafiya, maimakon yayi kasaru ya cika sallah. Sallar rasulu sallallahu alaihi wasallam fi safar raka'atayn, suka ce ai manzon Allah yayi sallah raka'a biyu ne a halin tafiya. Wa salla abubakarin fi safar raka'atayn, sayyidina Abu Bakar shi ma raka'a biyu yayi a halin tafiya. Wa salla Umar fi safar raka'atayn, sayyidina Umar shi ma yayi raka'a biyu a halin tafiya. Wa salla Uthman sadran min khilafatihi fi safar raka'atayn, shi ma farko-farkon khalifancin sayyidina Uthman yayi raka'a biyu ne a halin tafiya. Thumma atamma fi safari, sannan daga baya kuma sai yake cika sallah a halin tafiya. Wal jawab, amsar da za a bayar anan, menene dalilin da yasa sayyidina Uthman ya cika sallah a halin tafiya? Huwa, jawabin shine, awwalan na farko, hadhihi mas'alatun fiqhiyya, wannan mas'ala ta kasaru, cika sallah ko yin kasaru mas'ala ce ta fiqhu ijtihadiyya, wanda kuma akwai ijtihadi a cikin ta. Ijtihada fiha Uthman, sayyidina Uthman shi ma da yazo a zamanin, a lokacin yana khalifa, shi ma sai ya ijtihadi akan mas'alar. Fa akhta'a, sai ya kuskuran fahimta akan ijtihadin nasa. Fa kana madha hadha in kana qad akhta'a fi'lan, wannan kuma sai ya zama me? Ijtihadi yayi sai ya kuskure a ijtihadin, kuma wannan sai ya zama me? Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu madha ajran wa in akhta'a fa falahu ajrun wahid. Idan mutum yayi ijtihadi ya dace, yana da lada biyu. In yayi ijtihadi ya kuskure, yana da lada daya. To yanzu yayi ijtihadi sai kuma ya kuskure a cikin ijtihadin nasa, to kuma sai me kuma? Hadha in kana qad akhta fi'lan, wannan in a aikata ma kuskuren ya aikata. Wa hal hadha al-amru, iya wannan kawai dan ya cika sallah a halin tafiya, yubihu dama Uthman, wannan sai ya halatta zubar da jinin sayyidina Uthman? Wannan sai ya zama dalilin da za a zubar da jinin sayyidina Uthman? Wa man al-ma'sum ghayru rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wane ne ma'sumi in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam? Waye baya yin kuskure in ba ma'aikin Allah ba? Thumma inna fi hadhihi al-mas'alati khilafan, sannan kuma ita kanta wannan mas'ala ta a cika sallah ko ai kasaru, akwai sabanin malam baina ahli al-ilmi, tsakanin malamai. Wa aktharu ahli al-ilmi, sai dai mafi yawan malamai sun tafi ala anna al-qasara fi as-salah, akan cewa yin kasaru a halin tafiya sunnatun, sunna ce, mustahabbatun, mustahabbiya. Wannan shine ra'ayin Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad, kamar yanda anka koma cikin Al-Muguni na Ibn Qudama mujalladi na 2 shafi na 54, zaka ga karin bayani akan haka. Fa idza kana Uthmanu fa'ala shay'an, idan sayyidina Uthman ya aikata wani abu, fa huwa annahu taraka al-mustahabba, in har ya aikata wani abu a wannan mas'ala, to ya bar mustahabbi. Ai an ce yin sallar kasarun nan wasu malaman sun ce mustahabbi, sai sayyidina Uthman shi bai sai ya bar mustahabbi fakat, kawai abin da ya bari sai ya bar mustahabbi. Wa fa'ala al-ja'iza, ya aikata abin da ya halatta. Au taraka ar-rukhsa, ko kuma alal aqall kace ya bar sassauci, wa fa'ala al'azima ya aikata abin da shi yafi wahala a halin tafiya maimakon an yi masa sassauci ya biyu sai ya hudu wanne yafi wahala hudu me ne laifinsa da ya dauki wanda yafi wahala na fata gane to sai mu tashi gabar amma limadha atamma Uthman to wai shin me yasa sayyidina Uthman ma ya cika sallah din na fata gane an ce lokaci yayi sai mu tsaya sai mu tashi a wannan gaba abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.